to take ta maka ne da tsaye da sojoji da yan sanda suka zo sai aka dauko gawo waɗannan Hausawa biyu su ko Fulanin sun kwana balle sai ce suka koma sun koma ce suka ce min to su ma basu ga mutun juna su ba da yamma sai kira ni cewa sun ga gawo mutun daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawo mutun daya dama mutun biyu basu gani ba to na kira ko wani bangare cewa da Allah suka zo ciyoyi ne su yi hakuri
irin misalin tashi tashi hankulan da ake samu kenan sanadiyar fadan manoma da makiyaya wadanda wasu lokuta sukan kai ga asarar rayuka da dukiyoyi duk da matakan da hukumomi ke dauka na magance aukuwar hakan sai dai yanzu gwamnatoci na ƙara azama wajen lalabo hanyoyin da za su sa a yi bankwana da matsalar baki ɗayanta kamar yadda gwamnatin jihar Sokoto ta haɗa hannu da wani shiri na El Press mai samun tallafi daga bankin duniya domin shawo kan waɗannan matsalolin Siraju Abubakar shine jami'in da ke kula da wannan shirin a bangaren El Press
wannan committee aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma sune ne manoma suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa
an samar da wani committee wanda zai aiki na sasanta manoma da makiyaya tun a shekarar 1969 sai dai committee ya zama tamkar akwai wa babu to sai dai yanzu karkashin wannan sabon shirin shugaban committee kuma commissioner kula da lafiyar dabbobi a jihar Sokoto Aliyu Abubakar Tureta ya ce za su baiwa mara da kunya
domin abu ne wanda ke fara ko wani lokaci wannan tana matsala tsakanin makiyaya da kuma manoma to wannan shi amma kasar da ta dawo da shi saboda wannan ma'aikata ta LFS aikin ta ne na taga cewa ta hada duk abin da shi hanu ma da kuma kiyo
to ko yaya waɗannan matsalolin suka fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya ke kallon wannan shirin Abdullahi Muhammad Bankano shine sarkin noman jihar Sokoto.
In Allah ya so mu manoma ina ba ku tabbacin cewa manoma za mu ba da goyon baya ga wannan committee da rai domin shi wani aiki. Tunda aikin ai mu na aka mishi.
To sunana Sheikh Aliyu Kantarma shugaban matasa ne kina mai ta Allah na jihar Sokoto wannan committee za mu ba shi hadin kai 100% yadda wanda aka zato saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu muna son a zauna lafiya za mu ba gwamnati hadin kai duk abun da take nema.
To sai dai masu shirya akan lamarin yau da kullun kamar Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Danfore da ke Sokoto na ganin cewa
shugabanni su aji kafarsu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laifi ne an hukuntar da shi daidai dokokin kasa ai shi na anka dasa da zaran kwamiti bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da anka yi game da suwa ko kuma wanda shanunsu da anka dauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji committee ya bace babu abin da za a yi to in ho ba wannan anka da ba anka samu shugabanci wanda aji kawata yi ya daide tsore ji tsoron Allah anka yi adalci in su abba su da gaskiya abba su to wannan ana samun sasanta mai kyau
jihohi da dama a Najeriya har ma da wasu kasashe na samun irin waɗannan tashi-tashin hankula tsakanin manoma da makiyaya abin da kan kazance wasu lokuta har ya dauki wata siga ta tashi-tashin hankula munana Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.